cewa gamar daki ne lamarin ki da mamaki jawara gamaki zama ki daura baza siyan baki ne sai an rubo kaza kamar ranar sallah idan kun ga shigar tufar amarya ashe ranar wanka gudanar da fati bai bashi goya
More music at houseofsongs.com.